ta mu ku tabbatar da abinda muke fada a wasu jihohi din an je wa'azin kasa cewa alhamdulillah mun samu zama lafiya a wannan jiha ta mu ta Filato kuma daidai muke da mu karbi wa'azin kasa wadda za a yi ta cikin ƙwaryar birnin Jos kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kawo ku lafiya muna roƙon Allah ya maida kowa gida lafiya dama ba wa'azi zan yi ba mara ba zan yi da baki kuma na yi gurgudun abinda Allah subhanahu wata'ala ya bani dama na yi da wannan nake cewa duk wanda Allah ya ba shi dama malam ya ɗora shi akan wannan membari ina mai addu'a Allah ya ba shi nasarar abinda za a karantar da mu da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ku saurari shugaban majalisar malamai na jihar Filato Dr. Hassan Abubakar Dikko ya gabatar mana da maraba da baki kuma ya gabatar mana da wa'azi Allah ya saka masa da alkhairi. Malamin da zai biyo miki baya